الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ɗan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala. A yau muna 17 ga watan Jumadal Ula, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 11 ga watan 12 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata muna dai cikin makama ta 43 mai suna Al-Bakariya. A jiya mun zo lokacin da bayan ƙabiyya ta Taguwa ta ƙare abun wannan alƙali, shine Al-Haris ibn Hammam, bayan Abu Zaid na birnin Saruja ya kissanta masa wannan kissa ta wannan zababbar Taguwa, yake ce masa tallahi laqad adrafta, rantsuwa nake da Ubangiji na, tabbas ka zo da labari wanda yake kayatacce mai faranta zuciya. Wa harafta bima arafta, tabbas wato ka cika yabo game da abin da kai sani. A lokacin nan yake faɗa fanashattuka, yake cewa fanashattuka Allah, na maka magiya da Ubangijin da ya halicce ka. Hal alfaita asahara minka balaga wa ahsana lillafzi siyaga, shin wai ko ka taba samun mutumin da yafi ka wato iya zance kuma yafi ka iya kera lafazi? Sai yace Allahumma na'am, yace kwarai, fastami wa na'am, yace saurara, Allah ya ni'imtar da kai, ma'ana ka ji dadi da rayuwarka. To shine a lokacin nan sai ya dauko masa wani labari mai tsawo, shine labarin da yake bashi cewa lokacin da nayi niyyar tafiya yankin Tihama, nayi nufin wato na riki mata, ma'ana na auri wata mata domin litakuna li mu'ina, dan ta zame mun wato mai taimako da agaji. To shine lokacin nan yake faɗa masa, bayan gari ya waye ya fito yayi niyyar cewa farkon mutumin da ya haɗu da shi to zai bashi shawara ya nuna masa wata mata ya dace ya aura. To shine fitowarsa da sassafe, farkon haɗuwarsa sai ya haɗu da wani yaro matashi, shine sai yake masa tambaya, yake ce masa ina buƙatar ne aure, shawara nake nema, wace mata ya kamata na aura? Shine yaron ya ce masa, awa ta bigiha awanan an bi kiran tu'ana. Shin kana neman wadda take matsakaiciya, ita ba yarinya ba, ita ba babba ba, an bi kiran tu'ana? Ko kuma kana son ka auri budurwa wadda za a goga a sha wahala a wajen aurenta? Fakultu sai na ce masa, ikhtar lima tara, zaba mun wadda kake ganin ta dace. Faqad alqaitu ilayka alqura, tabbas na miƙa maka igiyata, ma'ana na miƙa lamarina gaba ɗaya zuwa gare ka. Faqad, sai yaro ya ce masa, ilayya tabyin wa alayka ta'yin, bayyana wadda ya dace ka aura, wannan abu ne wanda ke guna. Wa alayka ta'yin, nuna wadda tama, wannan kuma abu ne wanda yake kanka. To shine a lokacin nan ya fara yi masa bayani, ya siffanta masa halaye da dabi'u wato na budurwa. Kenan mun zo ƙarshen bayanin da ya yi masa game da dukkan wasu halaye da dabi'u na budurwa, kuma da wani bangare daga cikin lamarin ita zawara. To shine a ƙarshe daidai inda muka tsaya, sai ya ce masa, wa uqsimu laqad sadaqtu finna'ataini wa jalawtul mahataini, yace rantsuwa nake da ubangiji na, yace tabbas nayi gaskiya, finna'ataini wato game da waɗannan sifofi guda biyu da na siffanta maka, cewa ita budurwa ta tattara sifa kaza, mai kaza ce, mai kaza ce, tana da hali kaza, tana da ɗabi'a kaza, ita ma ba zawara haka. Wajalautul mahataini, yace kuma na bayyana maka waɗannan bakwanan guda biyu. Lafazin mahatayin lafazi ne musanna, an gane ku, mufradinsa shine maha, ita ce kauna. Sai yace masa, fa bi ayyatihima hama qalbuka wa ala ayyatihima qama zubbuka, wai da wacce ce daga cikinsu zuciyarka ta ɗimauta? Lafazin hama min hama ya himu ne, ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, washu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Shine ya ce, fa bi ayyatihima hama qalbuka, wai da wacce daga cikinsu zuciyarka ta ɗimauta don su da ƙauna? Wa ala ayyatihima qama zubbuka, a wata nuska babu wannan jumla, wa ala ayyatihima qama zubbuka, wai akan wacce ce gabanka ya motsa? Na san me yiwa da yawa, saboda kalmar tana da kamar misali na wuyi, shi yasa a cikin wasu wannan babu ita. Wa ala ayyatihima qama zubbuka, idan aka ce zubbu shine wato gaban mutum kenan, al'aurarsa, shine yace wa ala ayyatihima, ga wacce ce qama zubbuka, ma'ana gabanka ya motsa. Kenan zamu tashi wannan gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala abu zaidi, Abu Zaidi na birnin Saruja sai yake faɗa, yace fara'aituhu jandalatan yattaqihal murajim wa tuduma minhal mahajim, yace sai naga wannan yaro ashe wani dutse ne, yattaqihal murajim, wanda mai wasan jifa ba tsoron sa yake. An gane ku? Ashe wani yaro ne jarababbe. Shine yace fara'aituhu jandalatan, yace sai naga wannan yaro ashe wani dutse ne, yattaqihal murajim, wanda mai wasan jifa shi ma tsoron sa yake, yana kiyayarsa. Wato duma minhal mahajim, wato dutse ne wanda ake sanya almahajim, wato kayan kahu, kayan yin hijama kenan, wato dumamin ha ake zuba, ake tsiyayar da jini daga cikinta. Lafazin mahajim jam'i ne na mihjam. Mihjam shine kahu wanda ake hijama da shi. Shine yace wato duma min hal mahajim, wanda ake zubar da jini na al mahajim, wato kayan yin kahu minha game da ita. Yace illa anni qultu lahu, sai dai fa na fada masa shi yaron, nace masa kuntu sami'tu, ni kam na kasance na ji labari, annal bikira ashaddu hubban wa aqallu hibban, cewa lalle ita budurwa ta fi tsananin so da kauna ga miji akan mazaura. An gane ko? Annal bikira ashaddu hubban, lalle ita budurwa ta fi tsananin soyayya da kauna ga miji, wa aqallu hibban, kuma ta fi karancin yaudara. Ita kaifi ɗaya ce, babu wani ɓoye-ɓoye, in tana son ka son ka take, in kuma ba ta son ka hallo kai tsaye ne, ba ta wani ɓoye-ɓoye, amma saɓani ga bazawara. Sai ta zo ta lallaɓa so take ta yashe ka, in ya so kuma ta yi gaba. An gane ku, musamman kuma in ya kasance mai auren kashe wuta ne, nawa aka yi wadda take son ta koma gidan tsohon mijinta, za ta nuna sai kai. Bayan an ɗaura aure sai ta ce kai ni wani auren ho ya ishe ni, duka kuma ba a wuce kwana ɗaya ba. Wani ɗan uwa sun zo kusan karfe 9 na dare, suke ce mun daga ɗaura aure suke, wani abokinsu ya zo ya yi aure. A daren da aka yi auren, ta lallaɓe shi aka je da aka kwanta aure, a ƙasan matashin kan da suka kwanta ta ajiye masa sadakin shi. Ana dawowa ta mushi waya, ta ce masa kai ni auren nan ba na yi, sadakin kai na can ƙasan matashin kai da muka. Duka da ɗaura auren da kashe auren duka bai wuce awa biyu zuwa uku ba. To kaga maganarsa da yace ita yake cewa wa aqallu hibban, ita budurwa yace ita ce mafi karanci wato game da yaudara. Faƙada sai ya faɗa sai ya ce la'amri kad ƙila haza, yaro ya ce rantsuwa nake da ubangijina, tabbas an kwa faɗa haka, lalle ita budurwa ta fi tsananin soyayya da ƙauna ga miji, kuma ta fi ƙarancin yaudara. Ya ce amma walakin kam ƙaulin aza, sani dai faɗa nawa aka samu ta cutar da mai ita, ta cutar da mutum, faɗa nawa aka samu. Ya ce wai haka, ya ce kai canka. Ya ce amma hiyal muhuratul abiyatul inani, baka san da cewa ita budurwa wato el godiya ce, el dukusar godiya ce, al abiyatul inani, mai gardama jayuwa. Idan aka ce almuhura shine wato matashiyar godiya, kamar yadda in aka ce almuhur shine dukushin doki. Shine yace amma hiyal muhuratul abiyatul inani, baka san da cewa ita budurwa wato el godiya ce wadda take mai gardamar wato jayuwa. Wal madiyatul badiyatul izani, taguwa ce wadda take mai jinkirin mai kauya. Wal zandatul muta'assiratul iktidahi, baka san cewa ita ashana ce mai wuyar kyastawa. Wal qala'atul musta'assabatul iftitah, baka san da cewa ita garu ne wanda yake mai wuyar budawa, wanda sai an sha gumurzo, an sha wahala, sannan a haura a shiga da yaki. Yace thumma inna ma'unataha kasira, ita fa budurwa yace dawainiyarta, wahalhalinta fa yawa gare su. Sai an kai ruwa rana, wa ma'unata haya sira, kuma taimakonta ɗan kaɗan ne. An gane ku, na ta kama maka wasu abubuwa, taimakonta ɗan kaɗan ne. Wa ishirataha salifa, wato zama da ita salifa akwai wahala, ma'ana cudanya da ita akwai wahala, ma'ana akwai karancin alkhairi. Yace wadallataha mukallifa, yangarta wato mai wahaltar da mutum ne, da ita maka yanga tana jan hankalinka. Shine yace wadallataha, ma'ana yangarta mukallifa, mai wahaltar da mutum ne. Waya da hakarta, yace kuma hannunta bami ne, bata iya komai ba. An gane ku, hatta da abinci sai dai in an kwana biyu sannan ta koya. Waya da hakarta, yace hannunta bami ne, komai bata iya ba. Yace wa fitnata hasamma, kuma fitinarta yace kurmaci. An gane ku, bata jin zargi ko fada. Yace wa arikata hakashina, yace kuma tozanta yace kaushi gare shi, ma'ana dabi'arta wato kaushi gare ta. Asalin arika shine tozo na ragumi, shine yace wa arikata ha, ma'ana dabi'arta kashina, yace mai kaushi ce. Wa lailata ha laila, yace daranta kuma mai tsananin duhu ne. An gane ku, sai ka ringa Allah Allah gari ya waye idan fitinar ta tamosa. Yace wa fi riyadatiha ana, yace game da hore ta kuma akwai wahala, sai an yi da gaske. Wa ala khibratiha gishaun, yace a bisa jarraba ta akwai wani rufi na musamman, kafin ka gane halin ta sai ka sha wuya. Yace wa qala ma akhazatil munazil, yace so da yawa yace budurwa ta kunyatar da me a sauko a kara. An gane ko, wadala ma akhazatil munazil, yace so da yawa ba yau ba yace ta kunyatar da almunazil, me saukowa a kara. Idan aka ce almunazil, wanda zai sauko daga kan abun hawa, kai ma ka sauko a kara, me yake nihi da almunazil a nan? Miji nawa budurwa ta kunyatar da shi? Wa farikatil mugazil, me wargi nawa ta kyamace shi? Wa ahana katil hazil, wato me wargi nawa ta fusata shi? Duka da almunazil da almugazil da alhazil, miji yake nufi. Wa adra'atil faniqal bazil, yace abjimi nawa albazil, wanda yake tsoho, yace wa adra'at, ta kaskantar da shi, ta sa ya ne kauya. Yace kuma inna hallati taqulu ana albasu wa ajlis fa adluhu man yudliku wa yahbis, tace ita ce fa take fada, ana albas, ni kawai ne ado wa ajlis, ne meke kafa na zauna, komai sai ammu. Fa adluhu man yudliku wa yahbis, ni kawai ina neman wanda zai saka kuma sannan ya daure, ma'ana wanda kawai shi ya ce a mai kaza, wanda yake mawadaci, ta ce ni irin shi nake so. So da yawa ita kawai halin budurwa, ta wanke goma ta tsoma biyar. Shi ne ya ce, summa inna hallati, sannan ita ce take fada, ta kulu take fada, ana albasu, ni kawai na adu wa ajilis, da me ke kafa na zauna, komai sai ammu. Fa adlubu man yudliku wa yahbis, ina neman wanda zai saki kuma ya daure, ma'ana wanda yake kenan mawadaci ne, cewa ai masa kaza, ba wanda zai ce tashi ki kaza, tunda safe ta je ta yi sirhi, ta je ta dauko ruwa, ta je ta yo itace, ta menene. Fa qultu lahu, sai nace masa, fa ma tara fi sayyibi ya abab tayyib, ya masa kinaya, ya abab tayyib, yace menene ra'ayinka game da wato bazawara? Faqala, sai yace masa, wai haka kai canka, a targabu fi fudalatil ma'akil wa sumalatil manahil, yace yanzu kayi kwadai game da sauran abinci, an ce an gama a baka saura, yanzu kayi kwadai fi fudalatil ma'akil, game da sauran abinci, wa sumalatil manahil, yanzu kayi kwadai game da diddiga ta mashaya, kowa ya zo ya ɗauruwa ya tafi, kai ka zo diddiga za ka ɗauka? Wal libasil mustafzal, yanzu ka yi kwadai game da tsahin tufafi wanda sun koke, walwi'a'il musta'mal, yanzu ka yi kwadai game da makayi wanda yake sakon wanda an yi amfani da shi, wadzawaqatil mutadarrifa, yace masa yanzu ka yi kwadai game da wato mai dandana da gefin harshe wanda in ta aura daman kawai ta dandana ne, in ta ji kayi to in baka yi ba kuma halin ta ketare ta yi gaba, ko kuma almutadarrifa mai bin gefi wanda ba ta tabbata daman dan ta gwada ka, shine yace wadzawaqatil mutadarrifa, yanzu ka yi kwadan auren wato mai yawan dandana, almutadarrifa mai bin gefi wanda ba ta tabbata, ko kuma almutadarrifa mai dandanar abu da gefin harshe ta ji in kayi in baka yi ba kuma ta yi gaba, wal kharrajatil mutasarrifa, yanzu ka yi kwadan auren mace wadda take mai yawan fita, batta gidan ango, batta gidan amarya, almutasarrifa mai yawan kai kawo, wal waqahil mutasallida, mai rashin kunya almutasallida mai tsiwa, wal muhtakiratil mutasakkida, mai cukuro game da kayan miji, in ka kawo abinci sai ta ringa koyewa, radda ya kare kuma in ka bada kuɗi wannan naka da ta koye kuma shine za ta huddo ta saida maka, sai ta ce an je an sayo. Shine yace wal muhtakira, wadda take mai cukuro shine ta ringa boye abincin miji, in ya taru in ya kare kuma in ka bada kuɗi wannan kuɗi da shine za a saya maka wanda ta boye, kuma sauran kuɗin da ta je ta sa a dashi. Almutasakkida, mai kusa ta mai gida, yace kuma kalimatuha, sannan fa ita bazawara kullun fadarta kalimar ta kuntu wasirtu, da na zamanto kaza, da na zamanto kaza, da lokacin ina gidan wani kaza da kaza, komai gashi, waɗana ma bugiya alayya fansirtu, so nawa aka zalunce ni aka taimaka mun aka agaza mun, wa shattana bainal yawmi wa amsi, ina za a hada jiya da yau, zaka yi tana faɗa wai ina kai ina tsohon mijinta, wa shattana bainal yawmi wa amsi, ina za a hada jiya da yau, wa ainal qamara min ash-shamsi, ina za a hada rana da wata a wajen haske, hanyar jirgi da ta mota ai ba din suke ba, wa ainal qamara min ash-shamsi, ina za a hada wata wato da rana, yace wa in kanatil hannana hannalatal buru, wannan wa in kanatil hannalatal buru, yace tare da cewa wa ita bazawara, yace mace ce ce mai yawan mai matukar bege game da danta, agolan da tazo ya fika, albaruk mai manyan diya, wanda in kayi da wasa sai su baka kashi su tara ma gajiya, idan aka ce albaruk wadda take da babban da, mutumin da ya auri macen da take da babban da, shine yace wa in kanatil hannanatal buruk, yace duk da cewa yace ta kasance mai matukar bege ne game da ɗayanta, tana gidanka sai ta ji kana cewa ita ɗanta take so, ɗiyanta take so ta je ta gani, waddamaha mai yawan hangin tsohon miji, alhaluk mai neman hallakar da kanta saboda wato hangen, wato shine tsohon miji, idan aka ce alhaluk wadda take mai neman hallakar da kanta saboda hangen wancan tsohon miji, shine yace wa bamma hatal haluk, yace mai matukar hangen wato tsohon mijinta alhaluk, wato mai alhaluk wadda mai neman hallakar da kanta saboda son tsohon mijinta, yace ita bazawara ho fahiyal gullul qamil, yace kukumi ne wanda yake mai kulkwata, an gane ko, kukumi ne wanda yake mai kulkwata, idan aka ce kukumi shine wanda in an kama fursuna ake saka masa auya, to sukan sa masa izga irin ta raƙumi, to in ya jima auya to yakan yi kulkwata, kenan masibar ta zama biyu, gashi kukumin kuma ga kulkwatar da take cikin shi. to shi yasa suke ce ma jarababban mace algullul kamil, ma'ana kukumi mai kulkwata, kenan musiba kan musiba. Shine yace fa hiya algullul kamil, yace ita bazawar rafi yace kukumi ne mai kulkwata. Wal jurhu alladhi la yandamil, kuma rauni ne ho wanda baya warkewa, bayyatahu, kullun yana nan miki ne. Fa qultu lahu, sai nace masa, fa hal tara an atarahab wa asluka hadha almadhhab, yace ya nace masa, yaro shin kana ganin wato na koma fasto na zamanto malamin coci wanda baya aure, wa asluka hadha almadhhab, in bu wannan tafarki nasu. Fanta hara ninti hara almuaddib inda zallatil mutaaddib, yace yaro sai ya tsawatar da ni irin tsawatarwan malami lokacin da almajiri yayi tintibe. An gane ko ya kyare ni sun makala, sannan sai an gane ko intihar ga yacin fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar, kuma ga yacin tun a cikin akadari wanti harul muslim, da kyaran musulmi shine yace fanta harani intiharal muaddib, sai ya kyare ni irin kyara ta malami inda zallatil mutaaddib lokacin da almajiri yayi tintibe. Sun makala, sannan sai yace a takata bibi ruhban wal haqu qad istaban, yace yanzu koyi zaka yi da malaman coci bayan gaskiya ta bayyana. Shi ruhbaniyanci mutum ya kakkabe san duniya da san mata, ba aure, ba cin nama, ba shan madara, ba cin kwai, duk wani abu mai daɗi mutum ya watsar da shi, kawai shi ya dukufa ga ibada. Shine yace a takata bibin ruhbani, yanzu kayi koyi da wato su ne malaman kristoci, wal haqu qad istabana, alhali wato gaskiya ta bayyana. Shi me suke kiran shi, shine raba ran ko menene wanda baya aure, wanda shine ko yawa. Sai yace uffil laka wali wahani ra'ayika, Allah wadanka, Allah wadan raunin ra'ayinka, wa tabban laka wa ulaika, yace kai da su malaman cocin dukkan ku Allah wadan ku Allah ya tsine muku. Aturaka ma sami'ta bi Allah rahbaniyata fil islam, shin yanzu kai baka ji ba labarin cewa kwata-kwata a musulunci ba ruhbaniyanci? Aw ma huddista bi manakihi nabiyyika alaihi azkas sala, ko kuma ba a baka labari game da adadin matan da annabinka mafi tsarkin amincin Allah ya tabbata a gare shi ya aura, ba a baka, baka samu labari ba mata nawa annabinka ya aura? Thumma amata alamu anna sakana salihata rubu baitaka, shin yanzu kai baka san da cewa ita mace ta kwarai ita ce za ta tattala gidanka ta inganta maka shi, watu labbi sautaka ita ce kuma za ta ringa karba muryarka in kai kira ita za ta amsa, wata gubbu karfaka kuma ita za ta rintse maka ganinka gabarin kallon abinda Allah ya haramta maka, wato dayyibu arfaka ita ce za ta dadada kanshinka, ma'ana kudu da arewa, gabas da yamma, kyakkyawan labarin kai wasu, wabi hatara qurrata aynika, da mace ne fa za ka ga abinda zai faranta maka idanu na yaya, wa raihanata anfika, da wato shine turaren hancinka, ma'ana kanshin da za ka ringa shaka, wa farhata kalbika, kuma da ita ne za ka samu farin cikin zuciyarka, wa kulla zikirka, da dawwamar ambatanka in ka mutu ma sai a ringa Allah sarki matar wancici, wata illata yaumika wa gadika, kuma ita ce ho mai lallashin yininka wato da gobenka, yaukinka da gobenka ita ce fa za ta ringa lallashi. Yace fa kaifa ragibta an sunnatil mursalina, ta yaya za ka kyamaci sunnar wato manzannin Allah, wala kada arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya, fa kaifa ragibta an sunnatil mursalina, ta yaya zaka kyamaci sunnar manzanni, wa muta'atil muta'ahilina, ta yaya zaka kyamaci wato jin daɗin masu iyallai, wa shir'atul muhsinina, ta yaya za ka kyamaci hanyar al-muhsinina, wato ƴaƴaye, ko kuma ka ce al-muhsinina masu aure, domin lafazin muhsan yana ɗaukan ma'anar mai aure, yana ɗaukan ma'anar ɗa, kuma yana ɗaukan ma'anar kamammi. Wa majlabatil mali wal banin, ta yaya za ka kyamaci abinda shi ne sababin janyo dukiya da ‘ya’ya. Ya ce, wallahi laqad sa'ani fi kama sami'tu min fika, ya ce, wallahi rantsuwa nake da Ubangiji na, laqad sa'ani fi kama sami'tu min fika, tabbas abinda na ji ya fito daga bakinka ya bakanta mun zuciya game da kai, ma'ana ya munana mun zato game da kai. Thumma a'arada i'rabal mughdab, sannan yaro sai ya bujire ya kauda kai, irin kauda kan mutumin da aka fusata shi. Wa naza nazawanal unzab, sai ya yi tsalle irin tsalle na kyari. An gane ko shi ne namijin hara kenan, ka ce masa kyari ko kuma ka ce babe. Wani za su yi tsalle na zawana al’unza, wato irin tsalle na ƙyari. Fakultu lahu, sai na ce masa ƙatalaka Allahu, Allah ya wadanka. A tantaliku mutabakhtira, ya ce yanzu tafiya za ka yi kana mai taƙama, kana mai nuna jiji da kai. Wata da'uni mutahayyiran, ka ƙyale ni ina ɗimuwa, ka kyale ni ka bar ni ina ɗimauci. Faƙada, sai yaro ya ce, a zunnuka tadda ilhaira litajla da umaira wa tastagani anil muhaira, yaro ya ce masa zato nake ina zaton ka tadda ilhaira, kana da awar ɗimuwa kawai, litajla da umaira, don ka ringa mulmula gabanka, ka fitar ka biya buƙatarka, ka fitar da shawarka. Kenan kawai abinda kake so yanzu kenan, ka ringa wasa da gabanka har wani ya fita shi kake so. Wa tastagani anil muhaira, ka wadatu gabarin mace wadda take mai tsadar sadaki. Yaro ya ce masa, kuma zaton da nake maka wa? Shi ne ya ce masa, a zunnuka ina zaton ka tadda ilhaira, kana da awar ɗimuwa, litajla da umaira, ma'ana don ka ringa mulmula gabanka ka biya buƙatarka. Wa tastagani anil muhaira, ka wadatu gabarin mace wadda take mai tsadar sadaki. Lafazin al-muhaira tasdir ne na mahira, idan aka ce al-mahira macen da sadakinta ya yi tsada, an gane ko min al-mahar ne. Ya ce faƙultu, sai na ce masa faƙultu lahu, sai na ce masa qabbahallahu zannaka, Allah wadan wato zatanka. Wala a shabba karnaka, kar Allah ya sa wato zankwayenka wato su toho, kar Allah ya sa ƙahonka wato ya girma, ma'ana wannan addu'a ce suke faɗa, suke ma yaro kamar su ce masa a shabba Allahu karnaka, ma'ana Allah ya tsawaita kwanukanka har ka girma. To shi ne anan ya ce wala a shabba karnaka, kar Allah ya sa ƙahonka, ma'ana ya girma, ma'ana kar Allah ya tsawaita rayuwarka. Thumma ruhutu anhu marahal kaziyani, ya ce sannan sai na maraita gabarinsa irin maraita ta wanda yake kunyatacce. Wa tubtu min mushawaratis sibyani, ya ce tun daga wannan lokaci na tuba ga Allah game da neman shawara ta ƙanƙanin yara. Qala al-Haris ibn Hammam, Al-Haris ɗan Hammam na faɗa, fa qultu lahu, sai na ce masa uqsimu bi man ambata al-aika anna al-jadala minka wa ilayka, yace ina rantsuwa da Ubangijin da ya tsirar da wato rukuki da itaci. Idan aka ce al-aik wato shine rukuki, an gane ko? Ga ya can kazzaba ashabul aikatil mursali, shine yace uqsimu ina rantsuwa bi man ambata al-aika, da Ubangijin da ya tsirar da wato rukuki da itace. Anna aljadala minka wa ilaika, wannan jayayya da wannan gardama daga gunka take kuma zuwa gare ka, kai ne ka shirya wannan zance, ba wani yaro da ka haɗu da shi. An gane ko? Shi Al-Haris ya gano duka wannan, kawai wasa da hankalin shi ne yake, babu wani yaro da ya haɗu da shi. Fa aka raba fi bahi, Abu Zaid sai ya kilkile da dariya, wa dariba tarbatan munhamik, wato ya ringa murna, ya ringa walwala, irin walwala ta al-munhamik, wanda yake ma'ana mai kai matuƙa a wajen murna. Sun makala, sannan sai ya ce masa, ila'aƙila asala, asala wala tasal, kai dai lashi zuma karka tambaya. An gane ko? Lashi zuma karka tambaya, saboda daman zancen babu wani yaro da ya haɗe shi, shi ne kawai ya ƙirƙiri kayan shi. Ya ce ila'aƙila asala wala tasal, ya ce lashi zuma karka tambaya, a ina aka samu ta? Ya ce fa akaztu usihibu fi madahil adabi, ya ce sai na haɗu ina tsawaitawa game da zuga wato ilimi na adab. Wa ufaddilu rabbahu ala zin nashabi, ina fifita ma'abucin ilimi na adab akan ma'abucin dukiya. Wa huwa yanzuru ilayya nazaral mustajhil, wato yana kallo na irin kallon al-mustajhil, mai nuna wanda bai san komai ba, yana ganin cewa shi ni wawa ne ban san komai ba. Shi ne ya ce wa huwa yanzuru ilayya nazaral mustajhil, yana kallo na irin kallon al-mustajhil, mai nuna wanda bai san komai ba. Wa yughdi anni igba al-mumhil, yana rumtse ido gabari na irin rumtse ido na mai jinkiri mai saurara ma mutum. Falamma afraddtu fil asabiyyati lil usbati al adabiyya, lokacin da ya ga na zurfafa, na wuce iyaka game da ta'assubanci ga jama'a malamai waɗanda suke na adab, na nuna sun fi kowa. Qalali, sai yace da nisa, yace kai ja bakinka ka kyale, wasu ma'amini, saurari abinda zan faɗa maka, wafqa, yace ka fahimta. يقولون إن جمال الفتى وزينته يقولون إن جمال الفتى وزينته أدب راسخ وما إن يزين سوى المكسرين ومن طود سودته شامخ فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ وأي جمال له أن يقال أديب يعلم أو ناسخ. شنيجي يقولون إن جمال الفتى وزينته أدب راسخ وما إن يزين سوى المكسرين ومن طود سودته شامخ فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ وأي جمال له أن يقال أديب يعلم أو ناسخ. يجي يقولون سنا فدا إن جمال الفتى للي كاوان وتوسوري كوكما كشي متمن قري وزينته دكورسا adabul rasikhun, shine ladabi wanda yake matabbaci. Yace amma fa ku san da cewa fada ne suke, wama in yazinu, shi ilimin adab baya ba kowa yake kawatarwa siwal mukusirina, sai masu tarin dukiya. An gane ko? Shi ilimin adab in ma ya maka ado, to ka tabbata kana da dukiya. Wama in yazinu siwal muksirina, ilimin adab baya kawatar da wani siwal muksirina, sai masu tarin dukiya. Waman daudu su'udadihi shamikun, da wanda dutsen shugabancinsa shamikun, wato mai tsawo ne, wanda daman mutum ne wanda yake mai daraja, yana da matsayi. Yace fa ammal faqiru, sanide shi talakka, yace fa khairul lahu min al adabi, abinda yafi masa alkhairi game da fanni na adab, al qursu, ya samu burasar shi kawai, wal kamikh, da ilmiya wanda zai daddaga rumu wanda zai daddaga ya ci yafi masa alkhairi game da fanni na adab yace wa ayyu jamalin lahu wani ado ne yake da shi an yi kala adibun da za a ce masa adib masanin adab yo allimu gashi shine yake sanar da adab au nasikun ko kuma marubuci ne wani ado ne yake da shi anan dai an ka cancanci fannin adab wanda da mun karmu manta tun a cikin makama a samar dandiya nan ma ya ka cancanci shi sai sun makala sannan sai yake fada yace sayyata bi hulaka siduku lahajati yace da sannu gaskiyar zanci na za ta bayyana gare ka wastinaratu hujjati wato da hasken hujja ta wato zai bayyana gare ka yace wasirna sai muka tafi la na'alu juhudan wala nastafiqu shahadan yace ba ma taƙaitawa ga kokarin tafiya wala nastafiqu jahadan kuma ba ma falkawa mu dawo cikin hayyacin mu jahadan saboda wahala idan aka ce al-juhud shine ma'ana gulgulin iyawar mutum ga yacin wallazina la yajiduna illa juhudahum idan aka ce al-jahad shine kuma al-mashaqqa wa ta'ab wala nastafiqu yace ba ma falkawa ma'ana mu dawo cikin hayyacin mu huta jahadan saboda wahala hatta addana sayru ila qaryatin azaba anha al-khayr har tafiya ta kai mu zuwa wata al-qarya wanda al-khairi ya gushe kwata kwata gabarinta al-qarya ce wanda babu komai yace fadakhalna halil irtiyadi sai muka shiga wannan al-qarya domin neman dan abincin da zamu ci wakilana munfibu min az-zadi kowanne daga cikin mu yana mai kakkabe gurgamin sa game da guzuri babu komai fama in balagnal mahabba yace ba mu isa ba tasha inda matafiya suke sauka wal munakhal muqtatta muqtatta yace da madurkusar raqumma wadda aka ke bance ta yace ba mu isa ba aulakiya na gulamu sai muka hadu da wani yaro lam yabulugi alhinsa wanda bai ma balaga ba an gane ko shine yace aulakiya na gulamu sai muka hadu da wani yaro lam yabulugi alhinsa wanda bai balaga ba wa ala atikihi ubiksun yace a bisa kafadarsa wato da kulshi wanda yake na ciyawa idan aka ce ubiks shine wato kai wanda yake na ciyawa kulshe ko kace ajiwa ga yacin wa kuzbi yadika ubiksan fadrib bihi wala tahnas lafazin alhins asali a larabci shine daukan zinubi idan aka ce lam yablugil hinsa ma'ana bai kai matsayin daukan zinubi ma'ana alqalami bai hau kansa ba ga yacin wa kanu yusruna alal hinsil azim fahayyahu abu zaidin tahiyatal muslim wato Abu Zaid sai ya gaishe da wannan yaro irin gaisuwa ta musulmi idan ya hadu da dan uwansa musulmi ma'ana a takaice dai yayi masa sallama wasa'alahu waqafatal mufhim ya roke shi dan Allah ya dan tsaya irin tsayuwa ta mai fahimtar da wanda yake tambaya idan ka ga mutum kai kana tambaya ai zaka masa magiya ka dan roke shi ya tsaya da Allah kai masa tambaya ya fahimtar da kai shine yace wasa'alahu wa qafatal mufhim sai ya roke shi tsayuwa ta al-mufhim mai fahimtar da wanda yake tambaya fa qala sai yaro yace masa wa amma tas'al game da me kake tambaya waffaqaka Allah Allah ya yi maka gamdakatar قال سي ابو زيد يجي ايوبا وهاهنا الرطب بالقطب يجي يارو ا wannan gari na ko ko ana sayar da maga bil kudabi da tsaren ranzanci mutum yayi kudaba ba shi maga qala la wallahi yaro yace rantsuwa ne yace a a rantsuwa nake da ubangiji na yace walal balahu bil mulahi yace wallahi garin nan ba a ba mutum maga bil mulahi a sababin wani daddaden zance da kazo da shi Kala kalla wallahi, yaro ya ci gaba da bayani ya ce rantsuwa nake da Ubangiji na wala thamaru bisamar ba a baka ƴaƴan itaciya a garin nan a sababin hirar dare da za ka yi. Kala haihata wallahi, ya ce rantsuwa nake da Ubangiji na ya ce wala al'asa'idu bil kasa'i, a garin nan ba wanda zai baka marar tuwo a sababin wata kasida da karira. Lafazin asa'id jam'i ne na asida, asida marar tuwo kenan, shine gari ne soyayye suke cibrawa ake tuka shi, in ya wannan kuma sai a ringa yanyanka shi. Shine yace wala al'asa'id, yace bil kasa'id, yace ba a baka marar tuwo bil kasa'id a sababin wake-wake da karira. Kala Abu Zaid sai yace ma yaro uskut afakallahu, yace ishiru ja bakinka ka kyale, Allah ya baka lafiya. Kala sai yace wala sara'id bil fara'id, yaro yace a garin nan wa ba a bada gurasa bil fara'id a sababin wato wasu kalimomi waɗanda suke kayatattu da kazo da su. Lafazin fara'id jam'i ne na farida. Kala sai ya fada, sai yace masa to aina yuzhabu bika arshadakallahu, ina za a tafi da kai Allah ya shiryar da kai. Kala yaro sai yace masa wala daqiqi bil ma'ana daqiqi, yace a garin nan ba a ba mutum soyayyen gari a sababin zawwa da wata ma'ana mai zurfi. Kala sai Abu Zaid yace masa addi an hadha aslahakallahu, yace yaro kau da kai game da wannan zance naka, Allah ya inganta halinka. Wastahala Abu Zaid taraju as-su'ali wal jawab, Abu Zaid sai ya ji dadin yayi kyakkyawan wannan kwankomawar tambaya da wannan amsa da yaro ya ringa yi masa. Wattakayula min hadhal jirabi, da yi ma juna awo daga wannan burgani. Walama hal gulamu anna shauqa ba'inu, yaro sai ya gane ya hango ya san cewa lalle zagayen nan fa mai nisa ne. Wa shaika shuwaidin, wannan dattijan wani dan karamin shaidani ne, an gane ko? Lafazin shuwaidin tasgir ne na shaidan, ma'ana shuwaidin yace wannan dattijo wato wani dan karamin shaidani ne. Fa qala lahu, sai ya fada shi yaron sai yace hasbuka ya shehu, kada arabtu fannaka, yace ya ishe ka kai dattijo, tuntuni na san fanninka, kai ma masanin adab ne. Wastabantu annaka, na gane cewa lalle kai kai ne. Fa kuzil jawabu suratan, dan haka karbi wannan amsa da na baka a jumulce. Waktafi biha kubratan, ka wadatu da ita akan jarrabawa, yace amma bi hazal makanin sanidi, a wannan gu da nake faɗa maka da kake gani, yace fala yushtara shi'ru bi shi'ira, ba a sayan waka da kwaye shi'irfa. Walan nasru bi nusara, ba a sayan zubabban zance bi nusara, wato da dabinan da ake watsawa, da irin dabinan da ake watsawa a gumbiki. Walal qasasu bi kusasa, anan ba a sayan kissosi labarai bi kusasa, wato da girmtaccen gashi, gashin da aka aske ko shi ka bada, an gane ko? Ba a baka kissa. Walal risalatu bi kusala, ba a sayan wata risala, wata wasiƙa da mutum ya tsara bi kusala da daudar wanki. Idan aka ce kusala kenan dauda ta wanki, wanda in an tsantsame kaya, an wanke kaya, ake zubar da ita. Yace wala hikamu luqmana bi luqmatin, yace bi hikimomin luqman, ba a sayan su bi luqmatin, da dili da loma ɗaya ta abinci ba a sayan su a wannan gari. Wala akhbarul malahimi bi lahama, ba a sayan labarai na yaƙe-yaƙe bi lahama, wato da guntuwar tsoka ta nama. Yace wa amma jilu hazal awani, yake nan wannan menene nan kenan abin da yake faɗa masa, in ta kamar ka adab, to wannan hagarin shi ne ka zo. Yace wa amma jilu hazal awani, sanide su mutanen wannan luk zamani, yace fa ma minhum man yamihu idza siga lahu almadihu, a cikin su babu wanda yake kyauta idan an kira masa wani yabo da siga. Wala man yujizu idza unshida lahu alarajizu, a cikinsu a yau babu wanda yake ba da tukuici idza unshida lahu al-arajizu idan arira masa waƙe-waƙe lafazin yujizu min al-ja'iza ne ma'ana babu wanda yake ba da tukuici ya ba da sakamako idza unshida lahu al-arajizu idan arira masa waƙe-waƙe lafazin arajiz jam'i ne na urjuza urjuza waka kenan wala man yujizu yace a garin nan babu wanda ke taimakawa idza adrabahu alhadisu idan wani zanci idan zanci ya faranta masa zuciya wala man yamiru walau annahu amiru yace a garin nan fa babu wanda yake bada abinci koda shugaba ne yace wa indahum agunsu anna masalal adibi wato misalin malamin adab karrab iljadibi kamar gida ne wanda yake kekasasshe mai fari wanda babu komai wanda talauci ya mamaye shi in lam tajudir raba'a dimatun in har mamakon dukiya mamakon ruwa wato bai ma gidan baiwa ba kenan ba a samu dukiya ba yace lam takullahu kima yace ba shi da wata kima kwata-kwata duk adabkin malami a garin nan yace yadda ka san kekasashen gida mai hori haka yake in lam tajudir raba'a dimatun lam takullahu kima in har wato mamaku na dukiya bai ma gidan baiwa ba yace lam takullahu kima yace ba shi da wata kima wala danatu bahima ko dabba ba za ta kusanci ba ta kusantar shi yace wa kazal adab yace haka nan shi fanni na adab in lam ya'dudhu nashabun in har dukiya bata karfafe shi ba yace fadarsuhu nasabun yace kamtun shi da kwama shi yace wannan wahala ce wa khazluhu hasabun taskance shi wannan kiraruwa ne kawai makamashi ne na wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun thumma sadara ya'du sannan wato sai ya tafi ya adu an gane ko sai ya gangara ya adu yana gaggawa wa walla ya juya baya ya hadu wato yana rera waka fa qala li abu zaid wato abu zaid sai yace da ni a alimta anna al adab qad fara shin yanzu ka san da cewa shi fanni na adab wato yayi tasgaro yayi tsawa kasuwar sa bata ci an gane ko lafazin bara min bara ya buru ne ga yacen yarjuna tijaratan lan tabur shine yace a alimta shin kai sanin annal adab shi fanni na adab kadbara a yau yayi tasgaro yayi tsawa kasuwar sa bata ci wa wallata ansaruhu al adbara mataimakansa sun juya baya fa bu'utu lahu bi husnil basira sai na tabbatar masa abin da yake fada bi husnil basira wato da kyakkyawan nura lafazin fa bu'utu ga yacen a cikin sayyidul istighfar abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta shine yace fa bu'utu lahu sai na tabbatar masa bi husnil basira wato da kyakkyawan nura wa sallamtu bi hukumid darura na meka wuya da hukunci wanda yake na tilas ba yadda za a yi dole in meka wuya fa qala sai ya fada sai yace da ana la'ana min al misahi yace yanzu da Allah kyale min game da wannan yawan zance da wannan jayayya wa qub fi hadisi al-kisai yace kutsa game da zancen akussa ina za mu samu abinci lafazin al-kisa jam'i ne na qas'a qas'a shine akushi na abinci yace wa qub fi hadisi al-kisai yace kutsa game da zance wanda yake na akussa wa alam kaisani anna al-asja'a lalle shi tsararren zance mai kai daya yace la tushbi'u man ja'a baya kosar da mutumin da yaje yunwa dan kai ta tsara zance wannan baya kosar da mutumin da yaje yunwa yace famat tadbiru fi ma yumsiku ramaka menene lamari game da abinda wato zai rike mana wanjin rai an gane ko ma'ana mu dan samu abin da zamu ci wa yudifi ul haraka ya wuce mana kuna ta yinwa wa qultu sai nace masa al amru ilaika lamari gare ka yake wazimamu bi yadaika kuma ragamar a hannunka take fa qala sai yace da ni ara antarhana sayfaka abu zaid sai yace abinda nake gani a yanzu dai ka bada jinginar wannan takobi naka li tushbi ajjawfaka wa dhaifaka dan ka kosar da cikinka da bakonka fana wilinihi abu zaid yace ba ni takobin naka inje in bada jinginar shi in sai abinci wa ajin ka tsaya ka dakata li anqali wa ilaika dan na dawo zuwa gare ka bi matal taqimu da abinda zaka hadidiya Haris yace fa ahsantu bihi dhanna sai na kyautata masa zato wa qallattu husayfa warrahana na rataya masa takobin warrahana kuma na rataya masa bada jinginar cewa yaje jingina takobin nawa a samu abin da zamu ci fa malajisa arrakiban naka bi jinkiri ba kawai sai ya hau bayan taguwarsa warafata sidika wassadaka ya kakkabe gaskiya wa sadaka da abota an gane ko ya karkabe gaskiya ashe yaudara ta ce dan takobin nawa ya karbe mu wa sadaka kuma abotar da take tsakani na ma bai kalla ba fa makastu maliyan na zauna zamani mai tsawo atarqabuhu ina jiran sa summa nahabtu ataqabuhu sannan sai na tashi ina mai biyar bayan sa yayi jinkirin zawwa lafazin maliyan ga yacen wahajurni maliya da kuma hadisin Umar da yake cewa falabistu maliyan shine yace famakastu maliyan sai na zauna zamani mai tsawo atarqabahu ina jiran dawowar sa bai dawo ba kuma nahabtu ataqabahu sai na zabura na tashi nake biyar bayan sa sa'un sa fa kuntu sai na zamanto kaman bayya allabana fi sayfi kamar mutumin da ya tozartar da madarar shi a lokacin rani ka san lokacin rani lokaci ne wanda madara tana wahala ma'ana mutumin da ya samu dama kuma ya bari ta kuce masa shine suke wannan karin magana yace walam alqahu wala sayfa ban hadu da shi ba ku balantana takobin nawa kenan a ƙarshe dai ta kwale a kan shi na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك